Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilo Hashim Gumel. Muka yi farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewa wasu talakawa sun samu kuɗin zakka da kayan masarufi a ƙaramin hukumar Ilela a jihar Sokoton Najeriya. Muna kuma dauke da maimaicin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar. Akwai kuma shirin sharhin jaridun ƙasar Kamaru da wasu sakonni da kuka aika mana. Akwai kuma nasihar watan Ramadana, amma duk sai bayan an gama jin labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari, kuma tana kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasashe. Yau ranar 31 ga watan Mayu rana ce da aka keɓe domin yaƙi da shan taba sigari a duniya. Saboda haka hukumar lafiya ta duniya ta kira ga gwamnatoci da su ɗauki ƙwararren matakan shawo kan matsalar shan tabar sigari domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin ƙasashen. Hukumar WHO wadda ta bayyana taba sigari a matsayin barazana ga ci gaba, baya ga kashe sama da mutane miliyan 7 a duk shekara, wani kiyasi da aka yi ya nuna cewa a kowace shekara taba na cin kuɗi har dala triliyan 1.4. Duk da matakan shawo kan matsalar taba sigari, rahoton da WHO ta fitar na yawan mutanen da suke mutuwa daga cututtukan da suka shafi taba sigari, yawancinsu mutanen da suka daɗe ne suna shan tabar, kuma zai ɗauki lokaci kafin matakan da za a ɗauka su fara aiki.
Shugaban hukumar Amurka Donald Trump ya ce jama'ar Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargin katsalanda da Moscow ta yi a zaɓen Amurka da aka yi a bara, wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar Democrat ne suke fakewa da hakan domin su bayyana faɗuwarsu a zaɓen shugaban ƙasar Amurka da suka yi. A furucinsa jiya Talata ta kafar Twitter, Trump ya ce bayanai kan bincike na dangantaka tsakanin kwamitin kamfen ɗinsa da jama'an Rasha da zaman taimaka masa ya ci zaɓe yanzu ya mamaye kafofin yaɗa labarai na ƙarya. Kalaman da yake amfani da su kenan wajen kiran kafofin yaɗa labaran Amurka. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wacce Trump ya kaɗa a zaɓen, ta ɗora laifin faɗuwar zaɓen kan katsalanda da Rasha ta yi a zaɓen. Ma'aikatar shari'a ta gwamnatin Trump ce ta naɗa mai bincike na musamman da zai binciki ko akwai alaƙa tsakanin kwamitin zaɓen Trump da ƙasar Rasha. Yawancin kwamitocin da ke bincike a kan batun suna ci gaba da ayyukansu domin zaƙulo gaskiya.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkaɓo makamai masu linzami na farko da ta taɓa yi. Gwajin da ma'aikatar ta yi na jiya Talata ta harba wasu makamai masu linzami biyu. Na farkon an harba makami mai linzami mai cin dogon zango daga wani ƙaramin tsibiri a yankin Pacific. Na biyun kuma an harba shi daga sansanin mayakan sama na Vandenberg da ke jihar California. An samu nasarar daƙile makaman da aka harba na biyu. Shi kuma na farkon an kakkaɓo shi ne daga sararin samaniya ta saman teku. Jami'an Pentagon sun kwatanta gwajin da cewa tamkar harsashi ne aka harba ya harba wani harsashin. An dai ƙirƙiro wannan fasaha ne domin kare ƙasar Amurka daga barazanar Koriya ta Arewa na kaiwa Amurkar harin makamai masu linzami. Tun farko a jiya Talata ne Koriya ta Arewa ta ayyana samun nasarar gwajin makamai masu linzami na baya-bayan nan da ta yi.
A jiya Talata ne wata kotun soja a Sudan ta Kudu ta fara shari'ar wasu mutane 20 da aka zarga da laifukan kisa da fyaɗe a wani hali da aka kai a kan wasu masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa a shekarar da ta gabata. An gurfanar da sojoji 13 daga cikin waɗanda ake zargi gaban kotu. Baki ɗayansu suna sanye da kayan soji. domin su saurari laifuka da ake tuhuma su da su, wanda kuma suka hada da kisa da fiyade da gallazawa da kuma satar kayayyaki a lokacin da aka kai hari a watan Yuli da ya gabata akan wani otel a babban birnin Sudan ta Kudu. Babban lauyan sojoji mai gabatar da kara ya ce duk wanda aka same shi da laifi zai iya fuskantar hukuncin kisa. An dai fara shari'an ne a sansanin soja na Gyade da ke a birnin Juba. Hudu daga cikin waɗanda ake zargan suna sanye da kayan sojoji da ke gadin shugaban ƙasa ne. Mai gabatar da kara Kanal Abubakar Muhammad Ramdan ya nemi wato manajan otel din da aka kaiwa hari ya bayyana abin da suka faru a ranar 11 ga watan Yuli. Michael Woodward ya ce sojoji 50 zuwa 10 ne cikin motocin irin na yaƙi suka karya kofar otel din suka shiga bayan da suka fi karfin 'yan tsaron otel. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar da gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal sun jagoranci wani taron raba kudin zakka da kayan masarufi ga marasa iko a karamin hukumar Ilela a jihar Sokoto, Najeriya. Wakilinmu a birnin Kwani Haruna Mamman Bako ya yi tattaki zuwa makwabciya Najeriya don ɗauko mana labari.
A garin Ilela local government ne na jihar Sokoton tarayyar Najeriya, mai alfarma Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal tare da halartar shugaban gundumar birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar da sarakunan gargajiya na Ilela local government na birnin Kwanni da na garintawa da dimbin al'ummar Ilela local government aka gudanar da bikin kaddamar da zakka da wakafi domin tallafa marasa galihu da naira 5,000 zuwa naira 30,000 kowanne mutum daya, da buhuhuwan hatsi da atanhinne da shinkafa da shaddodi da itatuwa domin shibkawa. Mai martaba Sarkin Ilela Alhaji Tukur Abdulrahman ya yi mana karin bayani jim kadan bayan kammala wannan bikin.
Ina ganin jama'a mu suyi rawar gani don mun tara abinda mun ka raba, an ka mun ka aje don za a tara a ba mutane buhuwa masu cikakki na gero guda 117 su an ka tanada za a raba mu bayan Allah. Wannan za a ba mutum 117 za a ba, kowa ne za a ba shi buhu. Sannan tojan abin ganci maka cikin gundumar mu mun tara kusan heda dame 4,600 wanda za a koma a raba a ba talakawa mabukata waɗanda a cikin ƙauyuka.
A nasa ɓangaren mai alfarma Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar ya jinjina ma dukkan waɗanda ke kawo nasu ƙoƙari a cikin wannan aikin na tallafa ma marasa galihu ta hanyar ba da zakka da wakafi.
Muna ƙara gode ma gwamna da muƙarabayansa da dagewa ganin cewa wannan aikin ya ci gaba, kuma ma yana ƙara bunƙasa domin ƴan uwanmu marasa galihu su ƙara samun rayuwa mai sauƙi, kuma musamman a cikin wannan wata mai albarka mai alfarma.
Sheko mai girma gwamnan jihar Sokoto cewa da Aminu Waziri Tambuwal ya ce za su ci gaba da bada nasu ƙoƙari domin a ƙara tallafa ma marasa galihu.
Ba mu gaza ba, muna nan muna iyakacin ƙoƙarinmu na ganin cewa duk gudunmu da ya kamata mu bayar a matsayinmu na gwamnati da mu da kuma ƙananan hukumomi, muna nan muna bada waɗannan gudunmuwa don a tabbatar da cewa al'ummar jihar Sokoto musamman masu bukata sun samu sauƙin rayuwa.
Shi ko shugaban gundumar birnin Kwanni da ya wakilci gwamnan jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar da ke iyaka da jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya ce wannan aikin tallafa ma marasa galihu ta hanyar zakka da wakafi ayyuka ne masu kyau a irin wannan lokaci na watan azumi.
Wannan taro suna da babban muhimmanci, kuma a yi shi cikin lokaci, a yi shi cikin wata mai albarka. Muna fata a samu lada cikin wannan taro wanda an kai.
Daga nan sai Aminu Waziri Tambuwal gwamnan jihar Sokoto ya kaddamar da bada tallafin ga marasa galihu.
Ga wannan tallafi da aka samu daga wannan hukuma ta zakka da wakafi ta wannan jihar Sokoto, muna fatan za a yi amfani da shi wurin buɗe baki, kuma da fatan a yi ma ƙasa addu'a da kuma shugabannin wannan ƙasa. Za a je a shuka ita mangoro
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Muhammadu Sa'adu ya gani hadi Abubakar. Alhamdulillah mun gode Allah kai ne sarki na ashirin a birni daular Usmaniya gaba dai kai a babban.
To madalla a gaida Haruna Bako. To yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar faifai. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen sanarwar na Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 3:12 na dare kenan a nan Washington DC. Yanzu ga shirye mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda masu sauraron mu suka fahimta, akwai tsari na yadda muke gabatar da wannan shiri na cike da gaskiya. Wato idan akwai wanda yake kukar an zalumce shi, mukan ba shi dama ya shigo ya bayyana kukarsa baki daya ba tare da mun katse masa ba, domin mu fahimci abin da yake damunsa. Bayan ya gama sai mu ji ta bakin hukuma ko kuma mutumin da ake zargi. A kusan kowane lokaci idan har akwai hanya, mukan tuntubi bangaren da ake zargi mu sheda musu irin zargin da ake domin mu ji ta bakin su tun kafin mu fara sanya shiri akan batun, wato kafin mu fara jin ta bakin wanda yake zargin an zalumce shi. Haka kotuna suke yi a kowace ƙasa ta duniya, su ji ta bakin wanda ya kai ƙara, sannan su ji ta bakin wanda aka kai ƙara. Wannan ba wai yana nufin cewar ba za a ji ƙarar mutum ba ne idan har wanda ake ƙarar ya yanke shawarar cewa shi ba zai ce komai ba, to amma dai akan ba shi damar hakan. A watan Fabrairu na wannan shekara mun gabatar da batun Malam Lawal Abubakar, wanda ya zargin cewar wani ɗan kwangila wanda ya fi shi ƙarfi da kuma sanin mutane musamman alƙalai ya ƙwace masa gidansa na gado a unguwar Maitama a cikin Abuja. A bayan da muka ji ta bakinsa, mun nemi jin ta bakin mutumin da yake zargi, wato Idris Othman, wanda wato ba mu same shi ba sai daga baya ya turo mana takarda ta hannun wani lauyansa cewar ba a yi masa adalci ba. Muka ce to ai faduwa ta zo daidai da zama, domin kuwa ai dama mun neme shi kan ya amsa batutuwan da shi Malam Lawal Abubakar ya faɗa a cikin shirin. Mun yi ta kai da kawowa kan ya yi magana, to amma hakan dai bai yiwu ba. Ga tattaunawar da shi lauyan Idris Othman ya yi da Nasiru Adamu El-Hikaya kan wannan batun.
Muryar Amurka ta nemi zantawa da Idris ɗin ta hanyar lauyansa barista Adeyemo, wanda ya tura wasiƙar ta Idris da ke nuna damuwa cewa an yi shiri ba tare da jin ta bakin Idris ɗin ba. Shirin ciki da gaskiya yana da tsarin bin lamura daki-daki, da haka muka tuntubi lauyan Idris Othman don neman mai gidan nasa ya bada bayanin labari ta bangaren sa. Ga fassarar zantawa ta wayar tarho ta farko da lauyan.
Barista Dean, what do you think will happen?
Until I hear from him, latest I should hear from him tomorrow, sir.
But is he in Abuja or he traveled out?
I think he is in Abuja. I cannot be sure. We sent it to his office.
Barista Ademo, shin yanzu me kike ganin zai faru ne? Sai na ji daga gare shi. Ina jin zuwa gobe zan samu bayani daga wajen sa, inji Ademo. A wannan zantawa tun mako biyu da suka wuce kenan. Na saki tambayar sa shin yana Abuja ne ko yayi tafiya zuwa Ketare. Ademo yace yana jin yana Abuja amma ba zai tabbatar ba. Sai ya aika masa bayani zuwa ofishin sa.
We got all the papers, we went through them, and we really supposed to give him a fair hearing.
Yes, yes, yes.
We will do
our best to prevail on him.
Na cewa Ademo mun ga takardun da suka aiko ko mun karanta su, da haka zamu ba su dama kamar yadda ka'idar shirin take su faɗi labari na ɓangaren su. Ademo ce haka ne, kuma za su yi duk mai yiwuwa wajen samu Idris din don yayi magana, amma ba zai yi a yau ba.
All right, to really take his own response or rather reaction on that.
All right, sir. I will let him know, sir. Yes.
All right, okay.
All right, sir. Thank you, sir.
To ga shaida masa mun shirya don bashi damar yin magana don jin ta bakin sa. Ademo a wacce zantawa ta mako biyu da suka wuce, yace zai yi wa Idris magana kuma ya gode da wannan dama. Wannan zantawar dai ba ta yiwu ba. Da haka na saki bugawa barista Ademo waya don jin irin matakan da ya dauka a matsayin sa na lawyer ga Idris Othman.
Hello? Hello, sir.
Barista.
Yes, sir.
I can hear you very well.
Yes, sir. How was it? Oh, you are still with him?
Yeah. I'm around, barista.
Okay, sir.
I
contacted my principal, my boss.
Okay.
Because he was outside of the country.
Hello?
Now, I spoke with my boss.
Okay.
Who was outside of the country.
Okay. Yeah, it's trouble.
Yes.
Hello, ranke dade inji Ademo. Ya tambaye ni shin ina nan ko nayi tafiya. Nace masa ina nan. Daga nan ya ci gaba da cewa ya zanta da mai gidan sa wanda ya yi tafiya kasashen waje.
Should write us a letter requesting our client's presence to make it official. That is I know you will not like this, but you know I'm a man under authority. I'm under orders.
What is he trying to say? That we write him a letter?
Yes, he said since we wrote, then inviting us to you should have been by way of a letter or by way of something written to say come forward and state your own side too.
Inda ya ce mai gidan nasa Idris Othman ya buƙaci muryar Amurka ta rubuta masa takarda a rubuce ta buƙatar ya zo ya mayar da martani don lamarin ya gudana a hukumance. Amma na san ba za ku so hakan ba, sai dai ku sani ni dai an bani umarni ne. Wato tamkar ni dan aika ne. Nan na shigo na tambaya Ademo, kana nufin ya ce mu rubuta masa wasiƙa? Wasiƙa ta gayyatar mu ta hanyar rubutu ko buga hatimi a jikin takarda, ku ce kuna gayyatar mu mu zo mu faɗi ɓangaren mu kan batun. Wannan shine umarnin da ya bani, inji Ademo.
That is the instructions I received from him, sir.
Ademo, that your own man is supposed to understand. He is the one who complains to us.
Yes,
let me tell you something,
yes.
For you, sir.
Sai na cewa Ademo, ka sani mutuminka shi ya rubuta mana takarda ya korafi don haka muke bashi wannan damar. Na sani, inji Ademo. Abun ba daga wajena ba ne. Ni a shirye nake na yi aiki da abun da kuka faɗa. Bayan duk mun shaida masa na koma gida, mai gidan nawa ya kira ni ta waya yake bani wannan umarnin. Ni na fahimta, amma wannan umarni ne fa daga mai gidana.
Well, what we are trying to
say, I can only just appeal to you not to not be angry or annoyed. But you know, when you are working under somebody, you are bound to carry out their instructions.
Yes, but he's supposed to understand that this is really not necessary.
At all.
Yes,
all.
Telling you that this is not necessary and you will not.
Yeah, I know it is not.
Because he has written a letter to Washington and they asked me to talk to him. And Washington has never written a letter to anybody in that nature.
You're
supposed to tell him this, that we have never written any letter of that nature.
So, it's okay, sir. I will let him know.
ba dan mai gidan nan nawa ba da zan yi amfani da gayyatar baki da kuka bamu don wannan zantawar amma mai gidana ya ce sai ku rubuta ku gayyace mu ina fata ba za ku yi fishi ba dan ka san in mutum yana aiki karkashin wani sai ya rika aiwatar da umarnin mutumin nan take nace ka san wannan umarni bai zama wajibi ba ko ba lalle bane Adeyemo yace ya sani Samson hakan ma bai zama wajibi ba in ji shi na sake tunawa Adeyemo cewa su suka rubuta wa headquarter muryar Amurka wasiƙa don samun wannan damar kuma muryar Amurka bata taba rubuta wata wasiƙa ma irin wannan nau'i ba da aka kashe da masa ba mu taba rubuta wata wasiƙa mai irin wannan nau'i ga kowa ba Adeyemo yace zai sheda masa
Because he only directed me to really meet him and talk to him.
So that
I will take his own side of the story.
Yes, please. This is
international. This is international organization. It's not a local.
Yes.
It's not a good.
I understand, sir. We are interested in taking our own side of the case, and I will get across to you on that, sir.
Okay.
But in the meantime, permit me to relate this to my boss.
Yes, just do that. All right.
Yes, sir. Yes,
okay,
sir.
Okay.
Thank you, sir.
Na ƙara sheda masa shugabannin muryar Amurka suka turo ni na zanta da Idris don ya bada nasa ba'asi kuma ya sani wannan tashar rediyo ta duniya ce ba kamar wata karamar kafar yada labaru ce ta cikin Abuja ba. Adeyemo ya ce haka ne kuma suna sha'awar bada nasu ba'azin amma yana son in bashi dama ya sheda wa mai gidansa wannan bayani daga nan zai sanar da ni halin da ake ciki. Mako guda kenan da wancan bayani. Har yanzu ba waya ko wani bayani daga barista a rediyo.
Lauyan Idris Othman kenan a VOA doka ce a gare mu akan muji daga kowane bangare kuma mun gabatar da wannan tattaunawa da lauyan ne domin kawar da shakku akan wannan batun a shirin mu na gaba za mu ji abin da ya faru ga iyalan Alhaji Kaila Galadiman Kwarko bayan da wannan fili na ciki da gaskiya ya gabatar da shiri kan rushe musu gida da aka yi a gwaram dake jihar Jigawa a kasance lafiya
madalla yanzu kuma mun kai ga sharhin jaridun kasar Kamaru
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel tarihin kasar Jamhuriyar Kamaru Allah ta labarta mana cewar maharan Boko Haram sun suko waɗansu ƴan mata guda hudu masu sunaye kamar haka Danje Ismail ɗan shekaru 16 da Kalau Muhammad ɗan shekaru 15 Aishatu Liman Yakubu ɗan shekaru 14 Kalau Umaru ɗan shekaru 13 maharan na Boko Haram sun sako su ne a cikin daren 24 zuwa 25 ga wannan watan da muke ciki yanzu haka dai suna a can kasar tarayyar Najeriya sai kuma jaridan Integration anda ita ma ta rawaito mana cewar bankin biya na kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya yanzu dai ba shi da isassun kudade wanda zai gudanar da harkokinsa sai jaridan Independent anda ita ma ta hango mana cewar kamfanin jirgin sama na kasar Jamhuriyar Kamaru Kamerko gwamnatin kasar tana kokarin sayar da shi ga kamfanin jirgin sama na kasar Ethiopia sai jaridan Nouvelle Expression anda ita ma ta bayyana mana cewar matsalar hadarin jirgin kasa na kasar Jamhuriyar Kamaru yana neman ya jawo kace na ce tsakanin babban dan kasuwan kasar Faransa Bolloré wanda ya shekaru 25 yana tafiyar da kamfanin tsakanin sa da shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya cewar kwamitin da aka kafa domin su gano hadarin da ya lakume rayukan mutane 300 kamfanin ne ba shi da gaskiya amma Bolloré yayi watsi da hakan jaridan The Star ta binciko mana cewar shugaban kungiyar lauyoyin bangaren ƴan awaren ingilishin kasar barrister Ben Muna yana zargin gwamnatin Musta Biya da neman kawo yakin basasa a cikin kabilun bangaren na ingilishi jaridan The Post kuma ta ce jagoran ƴan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru ni John Furundi ya ayyana cewar zai lashe zaben shugaban kasa da za a gudanar a shekarar 2018 jaridan Kalara kuma ta binciko mana cewar director general na hukumar masu kula da rarar kudaden ma'aikatan gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru sai MPS yana hanyar fadawa gidan yari na birnin Yaounde zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Metayo ta ayyana mana cewar uwar gidan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Chantal Biya ita ce za ta zamanto director general na gangamin campaign din neman zaben shugaban kasar da za a gudanar a shekarar 2018. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana bisu baka auren auta ɗan albasa Nigeria. Ina so in yi amfani da wannan dama duka gudana ta musamman ga musulman Nigeria da Allah ya kawo na lokacin azumin watan Ramadan. Da fatan Allah ka ba shi musulman Nigeria Muhammadu Buhari lafiya da Allah ka mai shi da lafiya. Sannan kuma ina so in yi amfani da wannan dama mai godiya ta musamman ga gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari alƙawarin da doka ga sun ya fara cika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America, mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma. Sashen Hausa na murya America, ina so in ba da ra'ayina akan masu ba fitika akan into yankin Niger Delta ko kuma yan Biafra. To suna da cewa Najeriya dukkan ta kasa daya ce kuma uwa daya uba daya muke, saboda haka ba wani bambancin ra'ayi tsakanin mu. Saboda haka ina kira gare su da su yi takatsantsan akan abubuwan da suke yi, saboda duk wanda ya taka doka dole toka ta yi aikin ta akan shi. Nagode sashen Hausa na murya America, mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya.
Cika shekara 50 da neman yankin Jafara da suke yau cikawa suke murna. Wato na ba su shawara akan cewa su yi haƙuri su lura da abin da ya faru da Sudan ta Kudu da suka ɓalle daga cikin Sudan. Sashi zaman lafiya ya jagore su.
To madalla, yanzu kuma sai nasiha ta watan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنانا أبو بكر عمر كدالو دغنا منا واتم بيار ونا جماعة الإذاعة بجاوة كنت السنة تجاهل نيجا تجكم فرلون رمضان فللاتنا ديوا تجكم فرلون دمزان الله صلى الله عليه أمبتا أما كأن لك تجكم سو شيني أكن أول شيء أن أبو دي watan gidan aljanna arzi kofin muta, sannan ayyukan da kake yanzu na fili da mutum ke yi kafin Ramadan a bashi lada 10, to ɗan Ramadan ne sai Allah ka masa. Ciyarwar da mutum ke yi a lokacin kafin Ramadan a bashi lada lokacin Ramadan ne sai Allah ka masa. Daga cikin babban falala kuma shi sabbin suke fatan Allah hazga Ramadan, saboda me a duk kowane dare hadisi ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kamfaci mutane akalla dubabin mutane a basu aljanna a yafe musu daga azaba a basu rahmatar ubangiji. Kowane dare akan irin wannan, idan dare ya zo na ƙarshe Allah ka ce mala'iku ku kida lissafa inda na gafarta mu daga watan wuta zuwa aljanna. In aka lissafa adadin su in sun kai biliyan nawa ne, sai Allah ce akwai sauran cikin bayina, a ce ya Allah akwai sauran cikin bayinka, sai ce a ƙara ɗebo irin wa'annan kuma a ƙara basu. A shi Ramadan abu ne mai falla sosai, wanda ke wannan yana da kyau duk musulmi ya ga wannan wata ya fara yin farin ciki da ganin wannan watan, saboda wata ne wanda ake gafartawa da yawa gafara da suke. Muna fata Allah shi gafarta mana kuma karɓi ayyukanmu ya samu dace a cikin wannan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, babba hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadin cewa sama da mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari, kuma tana kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasashe. Yau ranar 31 ga watan Mayu rana ce da aka keɓe domin yaƙi da shan taba sigari a duniya. Saboda haka hukumar lafiya ta duniya ta yi kira gwamnatoci da su ɗauki ƙwararren matakan shawo kan matsalar shan taba sigari domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin ƙasashe. Shugaba Donald Trump ya ce jami'an Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafa bincike akan zargin katsalandan da Moscow ta yi a zaben Amurka da aka yi bara, wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar Democrat ne suke fakewa da haka domin su bayyana faduwar zaben shugaban Amurka da suka yi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkaɓo makamai masu linzami na farko da ta taɓa yi a gwajin da ma'aikatar ta yi a jiya Talata, ta harba wasu makamai masu linzami biyu.
Duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shirye. yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Sir Philo Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin na wannan lokacin da wanda ya bada umurni Malam Sidi da kuma injiniyan mu na wannan safiya wato Mr. Charles Mabaya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama a huta lafiya.